hadurin zamana ni wata fubiya kawa yanzu mi diye ya mukra na kuma idawan mawanka hadawan kawa
Chile, you never buy.